zasu shagaltar da mu a tunanin soyayya zasu batar da mu in an je kiyama sai ai babu mu tunda ba mu yi wa annabi kyautar lokaci ba
Shiri tabbaci dangi